Nausi. Ha. Rankwashi. Yanzu buloje. Flying chick. Pasa titi da gwewa.
Mister, mister.
Menene?
Wallahi na gin classic yana sha gari a cikin tambo.
Mene?
Kuma yasa siga?
Hadda siga.
Wallahi mister, ai dai ruwan sanyi.
Hadda ruwan sanyi.
Eh mister wallahi.
Kai. Ka gaskanta.
Eh mister wallahi.
Ka gaskanta.
Eh mister wallahi.
Mafis.
Eh.
Ki roman classic. Kuma ka dauko min dore nan na kan kofa.
To master. To master.
Ni ke mun ka ba fusa.
Shasha, kuku ke bata mana aiki.